Mark Bello kakamu yeche Kome kabilanka dukmune Idris Abdul Karim Kaduna kuzauna lapia Sazagdawa kuzauna lapia Kaguma kuzauna lapia Zangu kata kuzauna lapia Kadara kuzauna lapia Ausawa kuzauna lapia Kulani kuzauna lapia Samuna kuzauna lapia Noumana kuzauna lapia Kaduna, 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 wayo Kaduna, Kaduna, Kaduna. Kaduna akuri ne kabamu mu zauna lafiya shekara da shekaru da yawa muna tare duka mu zaman yanwa babu bare babu kiyayya babu babanci yare yau muna kashe junan mu wayya ne wannan yana sa ni tunani har da iba kai fada da tashin akalli babu riba ka koma jaba zobo mu zauna tare kadara numa na kataf mu zauna tare bagi baju ina samu naka mu yabe wa juna Allah muku albarka Sazagdawa kuzauna lafiya Kaguma kuzauna lafiya Zangu kata kuzauna lafiya Kadara kuzauna lafiya Ausawa kuzauna lafiya Kulani kuzauna lafiya Samunaka kuzauna lafiya Noumana kuzauna lafiya Kaduna, 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 Kaduna Kaduna, wayo Kaduna, Kaduna, Kaduna Kaduna uboy na like Naja de tamari fulani for Kaduna today Midu be Yoruba for Kaduna idote Every Igbo man for Kaduna they doing business Hausa no fi do business without the Igbo man Igbo man no fi do business without the Hausa man We must tolerate each other make peace reign for Kaduna Yoruba fi mari fulani for this Kaduna Muslimi ya yape Se Christian ya manta In Christian ya manta Se Muslimi ya yape Se kowa de kowa mu Ye zauna lapia Muna kiram kowa Ye shigo wana tapia Masu kidnapping Suma suna nasu Anya Kaduna to Abuja Babu sauki Talakawa muna kuka Wayo Allah sarki Megiri magwa muna Kaduna Kachiga bada aiki Sazagdawa kuzauna lapia Kaguma kuzauna lapia Zangu kata kuzauna lapia Kadara kuzauna lapia Ausawa kuzauna lapia Kulani kuzauna lapia Samunaka kuzauna lapia Noumana kuzauna lapia Kaduna, 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 Kaduna Kaduna, wayo Kaduna, 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 Kaduna.